Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Har yanzu baba ya ko makere ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Talata 20 ga watan Yuni shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta taimakawa kasar Ghana da jiragen ruwa guda biyu domin karfafa tsaronta akan teku. Muna kuma dauke da shirin ƴan ƙasa da hukuma da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun jamhuriyar Niger wanda Suleiman Munabarma zai kawo mana. To amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a mutunce. Kuma ya faɗa wa shugabannin China a yayin taron da suka yi a birnin Beijing cewa ganawar ido da ido ita ce hanya mafi dacewa don tabbatar da saɓanin ra'ayi bai kawo rikici ba. Da yake magana da manema labarai a birnin Beijing, Blinken ya ce ya yi kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana a jiya Litinin da shugaban China Xi Jinping da kuma babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi. A nasa bangaren, Xi ya ce ya gamsu da tattaunawar da suka yi, yayin da bangarorin biyu suka amince a kan buƙatar daidaita ƙofar kyautata hulɗa. Sai dai Blinken ba zai dawo Washington da wata yarjejeniya daga bangaren China ba ta buɗe hanyoyin hulɗar soja. Babu wata tattaunawa da ake yi akan shigar da Ukraine kungiyar NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius da ke kasar Lithuania, a cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg a yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin. Stoltenberg ya ce ba za a ba Ukraine gayyatar shiga kungiyar ba a hukumace, amma za a yi tattaunawa sosai a yayin taron na watan Yuli game da yadda za a sa Ukraine ta kusanci kungiyar ta NATO. Ya kuma ce abinda taron zai fi mayar da hankali a kai shi ne yadda za a taimakawa Ukraine wajen samun nasarar kare kanta daga Rasha. Ya kara da cewa in dai Ukraine ba ta yi nasara ba, babu wani batu da za a tattauna dangane da batun shigar da ita kungiyar. Stoltenberg ya tabbatar da cewa an cimma matsaya a tsakanin mambobin kungiyar NATO kan cewa wata rana Ukraine za ta shiga cikin kungiyar kawancan. Yana mai cewa Rasha ba ta da hurumin kin amincewa da matakin tun dai kafin fara mamayar Rasha a bara da kuma mamayar yankin Crimea a shekarar 2014, Ukraine ke da burin shiga kungiyar tsaron ta NATO. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, rundunar sojin ruwan Ghana ta karbi jiragen ruwa guda biyu masu gudu daga kasar Amurka domin taimakawa wato kara karfin tsaronta ne akan teku a wani biki da aka gudanar a tashar jirgin ruwa na garin Takoradi da ke yankin jihar Yamma. Wakilinmu Idris Abdullahi Bako ya aika mana da ƙarin bayani.
Jiragen guda biyu sun iso tashar jiragen ruwan Takoradi a cikin katafaren jirgin ruwa mai suna Ocean Giants. Babban hausan sojin ruwa na Amurka a Ghana, Commander Captain McLean, shine miƙa jiragen biyu ga Ghana a madadin Amurka. Kuma babban komandan rundunar sojin ruwa na yankin Yamma, Commodore Emmanuel Kwafo, shine ya karba a madadin Ghana. A jawabinsa, Commander Captain McLean ya ce sojin ruwan Ghana na taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaron teku a mashigin tekun Gini. Don haka jiragen ruwan za su karfafa wa Ghana tsaron tekun yankin.
Ghana is the most important and especially important in regional security for the Gulf of Guinea and for West Africa.
Yace Ghana ita ce kawar mu mafi muhimmanci musamman a fannin tsaro na yankin mashigin Gini da kuma yammacin Afirka. Yankin mashigin Gini yana da muhimmanci ta fuskar kasuwanci, kuma muna farin cikin taimakawa Ghana a wannan kawancin. Commodore Emmanuel Kwafo, yayin da yake miƙa godiyarsa ga gwamnatin Amurka kan jiragen, yace hakan zai ƙara inganta tsaro a yankin Yamma mai nisa da kuma gabashin tekun Ghana.
We are very grateful
Commodore Kwafo ya ce, "Ina so in miƙa godiyarmu ga gwamnati da jama'ar Amurka bisa ga wannan karimci. Za mu kira ɗaya GNS Aflawo, ɗayan kuma GNS Half Asini." Yace jiragen za su iya kasancewa cikin teku na kusan kwanaki uku, don haka suna da kyau sosai kuma za su amfane mu. Mai sharhi kan harkokin tsaro Alhassan Bello ya bayyana wa muryar Amurka yadda waɗannan jiragen ruwa za su taimaka wajen tsaron gabar tekun Ghana da mashigin gini da kuma siyasar da ke tattare da shi.
Gaskiya na farko batun shipin da Amurka ta bamu farko alama ne kamar tsakanin mu da Amurka akwai fahimta, akwai good relationship. Na biyu kuma idan ka duba ruwan ƙasar namu ta West Africa wanda muke kima Gulf of Guinea da ka ɗauko from mudeci ta Nigeria kenan ta karkarar Nigeria zuwa Guinea ko su Gabon, ka ɗauko har ta ƙasashen Mauritania, akwai sata da fashi kan ruwa da ake West Africa, muna da wannan challenge. Da Somalia ne da aka zuba sojoji da ayyuka wajen mulkin ta yi sanyi shenin kuma ya tashi. Hawa muna wanga we just a way of ya bamu ƙwazo, ya bamu ayyukan aiki kuma dai taimake mu ƙwarai mu yi mu gara ruwanmu in terms of piracy, sea robbery. Sannan uku kuma mu duba kuma akwai janin jaka tsakanin America, China da Russia wani bangare. In the past 10 years China ya fara zuba kuɗi dukiya da wanda kike mai investment cikin Africa, but China is becoming more important than America in terms of trade and transaction. So this is America also trying to gain goodwill of the Ghanaian government. America dai samu amfani, madamu samu amfani kuma ya kare mana tsaro akan ruwanmu.
Wani masharhanci kan al'amuran yau da kullum, Mustapha Madugu, ya jaddada muhimmancin jiragen ga tsaron tekun Ghana.
Sojan ruwan Ghana suna amfani da jiragen ruwan kare iyakokin Ghana da makautanta. Misali, suna amfani da jiragen ruwan su ana fasakorin miyagun kwayoyi da makamai, su ana yin ta'adda shigo cikin ƙasar Ghana wurin aiki ceto, misali yin kwale-kwale ya nutse ciki.
A ranar 25 ga watan Afrilun 2023 ne, shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya kira taron ƙasashen yankin mashigin gini domin tattauna dabarun ƙarfafa tsaro kan laifukan da suka shafi teku da suka addabi yankin. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Abdullahi Idris Bako da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A jiya Litinin, kasashen duniya sun yi alkawarin ba da dala biliyan 1.5 domin magance babban matsalar jin kai da Sudan ke fuskanta, yayin da aka samu dan tsagaita wuta a fadan da ake gwabza tsakanin dakaran manyan janar-janar dan kasar biyu sakamakon wata yar yarjejeniya da aka cimma ba tare da lalubo hanyar warware rikicin ba a siyasance. A wurin taron, sakataren janar dan majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yadda Sudan ta fada cikin yanayin kashe-kashe cikin sauri ba a taba garin irin hakan ba. Sannan ya ce idan ba tare da wani babban taimako daga kasashe ba, Sudan za ta iya zama kasar da babu doka da oda, abinda zai iya haifar da rashin tsaro a fadin yankin. Tun bayan barkewar fada tsakanin sojojin Sudan da dakaran rundunar RSF a ranar 15 ga watan Afrilu, an kashe dabban farar hula, wasu kuma sun jakkata, yayin da mutane miliyan 2.1 suka tsere wa fadan. Kusan 'yan kasar rabin miliyan ne suka tsallaka zuwa kasashe makwabta. Litinin 19 ga watan Yuni ranar hutu ce a gwamnatin tarayya Amurka, wato ranar Juneteenth. Sunan ranar ya samo asali ne daga washegarin ranar da aka kawo ƙarshen yakin basasa a Amurka a shekara 1865, wato ranar 19 ga watan Yuni, lokacin da sojojin Amurka suka isa tsibirin Galveston da ke jihar Texas, suka sanar da bayi cewa an 'yantar da su. Dama an riga an 'yantar da bayi a wasu sassan kudancin ƙasar, amma yawancin bayan da ke jihar Texas na a tsare cikin bauta har sai da sojojin suka isa. Bikin ranar Juneteenth a garin Galveston na farawa kwanaki da yawa kafin ainihin ranar hutun, inda ake yin tarukan liyafar cin abinci a waje, fariti da kuma kaɗe-kaɗe da raye-raye. Bikin ranar Juneteenth biki ne na al'adar bakar fata da kuma gudunmuwar da suka bada a al'adun ƙasar baki ɗaya. Amma muhimmancin ranar ya samo asali ne daga tarihin kawo ƙarshen bauta, a cewar mai shirya taruka Sam Collins. ya ce wani zane a wani bango mai fadin marabba'in mita 460 a ƙwaryar birnin Galveston ya karrama janar Gordon Granger da sojojinsa da galibi bakar fata ne da kuma mutanen da aka enter.
There were only about 1,200, a little over 1,000 enslaved people on the island. But after June 10th, the message spread from the island.
Sam Collins ya ce akwai kusan mutum 1,200 mutane masu bauta da suka zarta 1,000 a tsibirin. Amma bayan ranar June 10th, sakon ya bazu daga tsibirin. Kuma waɗannan mutanen 1,200 da sauran bayi kusan rabin miliyan a jihar Texas sun adana tarihin abin da ya faru a nan Galveston. Ranar June 10th dai yana da muhimmanci ga Amurkawa 'yan asalin Afirka da yawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. Da fatan an shakata da wannan waka. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kwali zai gabatar mana shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Ka sha hake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yaushe ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallo garzambo ne.
Masu saurari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Wannan abu da rahin daɗi yake, wannan abu da rahin daɗi yake. Na ji magana nan jiya amma ban ji daɗin ta ba. Har addu'a nake kar Allah ka wannan abu.
Hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita, ta so talaka in ji daɗi, ta matsanto da su ta gayar da su wasu abubuwa waɗanda ban sani ba.
A gaban mu nan sarkin mu zai fito mu zo bakin titi muna daga hannu da jiniya da komai ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka. Da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka.
Ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa gasu nan na ɗebe kewa muna jin daɗi tsakani ga Allah. Muddin kuma aka ce babu wannan masarauta ba za mu ji daɗi ba.
Ni yanzu na fi so a bar mana masarautar mu mu ci gaba da ganin ta dan sanadiyar ta zamu iya samun ci gaba fiye da nada da muka samu baya.
Yunkurin da aka ce majalisar dokokin Kano a Najeriya na yi na soke dokar ƙarin masarautu guda hudu a jihar shine batun da shirin ƴan ƙasa da hukuma na wannan makon zai tsokaci a kai. A dakace mu
yau ga wasu lantu ke nukura don mun san kanci mun nasara wasu ma a ciki na su sun fara haɗa gulu matsakani don akara ko oho zama ko wasan dara. Allah Allah Allah
Madalla. Masu ware a ranar 9 ga watan Mayu na shekara ta 2019 ne gwamnan Kano na wancan lokaci Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu akan dokar da ta samar da ƙarin masarautu hudu a jihar bayan da majalisar dokokin ta Kano ta amince da ƙudurin dokar. Dokar dai ta tanadi samar da sabbin masarautun ƙaraye da Rano da Gaya da kuma Bichi dukkaninsu daga tsohuwar masarautar Kano. Jimlatan kundin dokar ya samar da masarautu guda biyar kenan a faɗin jihar ta Kano. Da yake tsokaci jim kaɗan bayan da ya sanya hannu akan dokar, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce kai hukuma kusa da jama'a musamman talakawa da sake ƙarfafa tsaro a tsakanin al'umma ta hannun mahukuntan sarautar gargajiya na daga muhimman dalilan ƙirƙiro sabbin masarautun. Sai dai ga alama wannan doka ta masarautu za ta fuskanci ƙalubale 'yan kwanakin nan, domin kuwa bayanai na cewa gwamnatin jihar Kano ta yanzu ta miƙa daftarin dokar zauren majalisar dokokin jihar tana neman 'yan majalisar su soke dokar baki ɗayanta domin ta sami sukunin rushe waɗancan masarautu da gwamnatin Ganduje ta ƙirƙiro. Yanzu haka dai al'ummar jihar Kano musamman al'ummomin yankunan masarautun nan guda hudu sun fara mayar da martani game da wannan yunkuri.
Ya sunan baba
Ismaila Garba mai lakabi da Alhaji Agreba wannan abu da rahin dadi yake na ji magana nan jiya amma ban ji dadin ta ba. Har addu'a nake kar Allah ka wannan abu na taba masarautu don masarautun ci gaba ce mai muhimmanci a gurin mutumin da yake gaya da gayan Ibrahim din ma gaba ɗinsa, don akwai abu da wanda yara da yawa ba su san shi ba ya sanadiyar masarautar nan. Kamar irin hawan sallar nan za su ga dokuna, za su ga hakimai, za a yi sukuwa, wannan abin ya ba da sha'awa. Kuma albarkacin masarautar nan ga asibiti an kera mana asibiti kai ina ma asibitin naje asibitin bangaren haƙuri an wanke mu haƙuri na samu sauki da ciwon haƙuri nake fama da shi
da asibitin baya aiki ne
to ina aiki ina likitoci
ba zafa
a yanzu akwai likitoci yanzu an kawo ƙwararren likitocin haƙuri an kawo na ido to wani abu bai daɗi ba to ina fatan gwamnati ta ƙara inganta masarautun nan. Wannan shine ci gaban da al'umma suke so, mu talaka da muka zaɓe ta abin da muke so kenan. Ina so wannan gwamna namu domin na san ɗan sarauta ne ma'aikunsa hakiminmu ne a gaida ya kamata ya duba wannan abu ya ƙara inganta mana ita.
Sunana Usama. Hukuma ta matsanto da talaka kusa da ita, ta so talaka iji daɗi, ta matsanto da su ta gayar da su wasu abubuwa waɗanda ba sani ba a harkar zamani. Masarautun da aka yi kowa da kowa ya ankare ga abin da ainihin masarauta take ɗauke ne ga kuma abin ci gaban da take ɗauke ne da dama cike da ita. To amma idan aka janye ka ga ma'ana an ɗanɗana ma zuma a baki kenan an janye.
Sunana Sunusi na ma'aiki. Ba ma jin daɗi saboda rahin jin daɗin mu ga ta samu ci gaba. Akwai abubuwan wanda mu da muka taso a rayuwar mu babu su, amma dalilin wa'annan masarautun mun same su. Na farko an kawata mana kamar asibiti, an yi mana titina, kuma kamar yadda yake magana akwai wasu abubuwa da zai mun tafi wani gurin muke gani, amma yanzu mu ma gurin mu ake zuwa ake gani a gurin mu. Wannan shine ci gaban mu, kuma garin ya samu ci gaban da da bai samu. A gaban mu nan sarkin mu zai fito mu zo bakin titi muna daga hannu da jiniya da komai ya fita yayi tafiya in ya dama mu zo mu tare shi da haka. Da kuma hidima ga wani sarkin yayi haka gai ta samu kurdini sosai ma kuwa.
Sunana Harisa Allaji gele madanya. Wasu suna cewa za a rushe masarautu, ba ma jin daɗi magana ta gaskiya har Allah ya sa wannan abu ya kasance, saboda mun samu ci gaba sosai sakamakon yin wannan masarautu da aka yi. An yi titina ga sunan bala adadin yayin da aka ce sallah ta zo ni ana kirawo local government gayanan ana zuwa ana hawan idi ana yin abubuwa ga sunan na ɗebe kewa muna jin daɗi tsakani ga Allah. Muddin kuma aka ce babu wannan masarauta ba za mu ji daɗi ba.
Sunana Idris Umar, manaja mai gwaro gaya. Ni yanzu na fi so a bar mana masarautarmu mu ci gaba da ganinta don sanadiyarta za mu iya samun ci gaba fiye da na da muka samu baya. An yabi ma'aikata a cikin masarautun nan. Wannan ba su da aikin yi, Allah ya sa an ba su aikin yi. Gwamnati ta bar mana masarautun nan biyar gabaki ɗaya.
Nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da majalisar dokokin Kanan ke faɗi dangane da wannan batu.
Duka da an so shi ya inganta, ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta, da ƙafarsu su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, koyawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka, kowa ya gani zai zage ka.
Masu ware Honorable Lawan Hussaini da ke zaman shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin Kano ya yi wannan fili ƙarin bayani dangane da halin da ake ciki kan wannan batu na soke dokar sabbin masarautun Kano.
Babu wannan zance, babu shi a gaban majalisar dokokin jihar Kano, ba mu san shi ba, bai zo mana ba. Gyaran doka kuma kowace iri, ita doka kowace iri in ba ta Allah ba ce, indai mutum ya yi ta za a iya gyara ta. Su ma da suka yi dokar sarautar san da suka yi ta kafin su bar gwamnati sun kawo an mata gyara ya kai su uku.
Kace bata zo majalisa ba, kenan za a iya cewa tana tafe?
Ai sai dai ka tambayi bangaren zartarwa, su ne za su gaya ma za su turo ko ba su turo ko ba su turo.
Amma kuna aiki tare da
bangaren zartarwa? Amma ka san sai sun kawo mana take zuwa gabanmu, sanda mai girma gwamna zai turo bill ko wata doka amendment ko whatever kudu ta hannun a kawo majalisa muke ji. A kawo majalisa ya kawo mai girma speaker ya sanar cewar doka kaza ta shigo, amma ba da mu gwamnati take shawara in za ta yi gyaran doka ko wani abu.
Amma akwai abin da na sani ana yi kamar abin da kuke cewa consultation bangaren zartarwa da na majalisa idan muhimmin al'amari ya taso ko na doka ko wani abu mai kama da haka. Karan suka ce babu wannan tintiba din tsakanin ku da gwamnati akan wannan batun
har yanzu nan. Mu ba mu taba zama da gwamnati akan wani abu mai kama da wannan ba ko daya.
Amma ana ganin cewa lokacin da kuke hela ta neman ƙuri'ar kanawa akwai batun sarautun nan yana daga cikin ajandar ku da kuka ce za ku yi waya. Baka ganin shi ne ya sa mutane suke alakanta wannan zance da ku ɗan majalisa da kuma gwamnati a yanzu?
Kamar yadda ka sani ita wannan majalis magana ta magana sarauta keke ta Kano ko gyaran dokar sarauta wani al'amari ne wanda kusan a wannan karnin babu wani yanayi wani abu da ya ji hankalin Kano ya taba duka taswirar jihar Kano kamar wannan zance, don haka kuma ba zai saurin shudewa da wuri-wuri ba. To muna jira,
za ku gyara
jiran abinda kake faɗa din nan akwai shi ko babu, domin dai mu da yanzu ba za mu yi magana akan abin da babu. In ya zo za a yi
kamar leader yana cewa babu wannan batu ajandar NPP tun lokacin da kuke neman ƙuri'a.
Ba zan ce maka muna da ajenda ko ba mu da ajenda ba. Yadda abubuwa suka zo wa Kano bagatatan su aka yi masarautu, don haka idan wani abu ya zo wanda ya shafi ita masarautar ai babu abin da zai sa wani yanayi ba zai shafi mu yi wani abu aka yi gamsa.
Honorable Lawan Hussaini kenan shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano a Najeriya. Kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan mako ya kammala. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta, kosassu babu tsiraraita da rashin aiki.
Tuma da lagaida Mahmud Ibrahim Kwali, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sharhin jaridun jamhuriyar Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa jamhuriyar Nijar da Italiya sun cimma wata yarjejeniya domin bunƙasa karatun 'yan mata da a ɗaya gefe yaƙi da ƙarancin abinci. kimanin miliyar ko kuma biliyan 4 na sefa ne Italiyar ta kuduri aniyar kashewa domin dorewar karatun ƴan mata ta yadda za su yi ilimi mai zurfi, yayin da wani bangare na waɗannan kuɗaɗe za a yi amfani da shi wajen haɓaka noman tumatur don ganin an same shi akai-akai kuma a wadace a kowane lokaci na shekara. Jerir ta ce ko baya ga waɗannan fannoni, Italiya na tallafa wa Nijar a fannin tsaro, kamar yadda a kwanakin baya ƙasar ta samu tallafin makamai da jirage masu saukar angulu da zummar tunkarar matsalolin tsaro. Jaridar Murya na cewa ana fuskantar rarrabuwar kai a jam'iyyar Model Lumana, madigar ƙawancen 'yan hamayya, dangane da batun kare muradun mutunan da ya asasa jam'iyyar, wato tsohon Firayim Minista Ahmad Amadu da ke hijira a ƙetare sakamakon ƙalubalen shari'ar da ke gabansa. Jaridar ta ce wasu magoya bayan jam'iyyar na zargin jiga-jiganta da yin buris da halin da Ahmad Amadu ke ciki, saboda tunaninsu zamansa a waje shi ne mafi a'ala, domin haka za su fi ƙara samun damar ci gaba da cin karansu babu baka a fagen siyasa. Shin shugaba Bazoum na neman sabon wa'adin mulki ne? Ayar tambayar da jaridar Lankitor ta aza kenan bayan nazarin wasu abubuwan da ke wakana a halin yanzu. Jariyar ta ce ko da yake bai fito fili ya furta ba, da alama cikin sirri shugaban ke tsara abubuwan da za su ba shi damar samun wa'adin mulki na biyu a sauƙaƙe. Jaridar IRN4 ta ce wasu 'yan Mali da Algeria ta tuso ƙeyarsu sun isa garin Asamaka da ke iyakar Niger, galibinsu mata masu juna biyu da masu shayarwa da kuma 'yan ƙananan yara da wasu ɗaiɗaikun mazaje. Jiyar ta ce waɗannan mutane da aka kesa cewa sun kai 150 'yan ƙabilar da wasak ne da suka tsere wa rikicin ƙasar Mali don neman mafaka a Algeria kafin mahukuntan ƙasar su soƙeyarsu a ƙarshen makon da ya gabata. To amma tuni suka fara samun agaji daga wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke yankin Agadez. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma Madalla gaida Sulaiman Mun Barma da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a mutunci, kuma ya faɗa wa shugabannin China a yayin taron da suka yi a Beijing cewa ganawar ido da ido ita ce hanya mafi dacewa don tabbatar da cewa sabanin ra'ayi bai kawo rikici ba. Da yake magana da manema labarai a birnin Beijing, Blinken ya ce ya yi kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana a jiya Litinin da shugaban China Xi Jinping da kuma babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi. A nasa bangaren, Xi ya ce ya gamsu da tattaunawar da suka yi. Babu wata tattaunawa da ake yi kan shigar da Ukraine kungiyar NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius da ke kasar Lithuania, a cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg a yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin. Stoltenberg ya ce ba za a ba Ukraine gayyatar shiga kungiyar ba a hukumace, amma za a yi tattaunawa sosai a yayin taron na watan Yuli game da yadda za a sa Ukraine ta kusanci kungiyar ta NATO. Ya ce abinda taron zai fi mayar da hankali a kai shi ne yadda za a taimaka wa Ukraine wajen samun nasarar kare kanta daga Rasha. Ya kuma kara da cewa in dai Ukraine ba ta yi nasara ba, to babu wani batu da za a tattauna dangane da batun shigar da ita kungiyar. A jiya Litinin, kasashen duniya sun yi alkawarin ba da dala biliyan 1.5 domin magance babban matsalar jin kai da Sudan ke fuskanta, yayin da aka samu ɗan tsagaita wuta a faɗin da ake gwabza tsakanin dakaran manyan janar-janar ɗan ƙasar biyu sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma ba tare da lalubo hanyar warware rikicin ba a siyasance. A wurin taron, sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yadda Sudan ta faɗa cikin yanayin kashe-kashe cikin sauri ba a taɓa ganin irin hakan ba. Ya kara da cewa idan ba tare da babban taimako daga kasashe ba, Sudan za ta iya zama kasar da babu doka da oda, abinda zai iya haifar da rashin tsaro a fadin yankin.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya, za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya hada shirin ya kuma bada umarni. da ma injiniyan mu na wannan lokacin Babbas. Baba Yakub makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.